أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أجدد غوديا الله سبحانه وتعالى mekowa mai komai wanda sun kaddara wasu da ganin dama su da amincewarsa da tsawai tarayyukta mu kuma ba mu dama halartawa wannan masallaci mai albarka na SAM da ke karce Madina D a birnin Niamey jamhuriyar Niger don gabatar da karatu na kitabu tauhidi da muke gabatarwa duk ranar Lahadi idan Allah ya yarda ya ba mu iko. Wanda yau nan Lahadi ta yau ta dace da 11 ne ga wata na 10 watan Shawwal kenan hijriya annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya dace da 31 ne ga watan Maris meladiya shekara 2026. Darasi na nawa muke? Sade ko ina na muke kwana masail ana zamta shi al'ula ma gaba ɗaya. To, mun yi karatu babul khawfi min ash-shirki, babin da ke ba da tsoro game da mutum ya abka mu shirka. To, mun kai ƙarshen babin, yau za mu tashi masailin da ke cikinsa. Kuma wannan shi ne darasi na 11 kamar yadda aka ce. Shahi na 14 ko? Shahi na 14 wanda ba su gani ba. Yace fi masail a cikin wannan babu akwai masaloli kamar haka. Al'ula ta farko al-khawfu min ash-shirki, wato an tsoratar da mu daga yin shirka. Saboda mi? Allah ya ce inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah ya tsoratar da mu, ya ce bai gafarta da hada shi da mutane tun da nan duniya ya hada mana. Dan haka bai ya ka zo ma Allah lahira da jahilci na shirka. Duk wani aiki da kai to Allah na iya gafarta ma shi, amma ban da shirka ba a zuwa da jahilcinsa. Muna gane ka ce ai baka sani ba da kai, a'a bai. Asani na biyu anna riya'a min ash-shirki, kuma yin riya kai abu dan neman ayaba, kayaba ko dan ka birge ko dan kai suna ko wani abu, to yana daga cikin shirka. Muna gane kenan. Dan duk abin da za ka yi dole ne ka roki Allah ya sa ka yi abin nan dan neman yarda Allah. In abin da ake ji ne ka yi shi dan a ji dan neman yarda Allah. In abin da ake gani ne ka yi shi dan a gani dan neman yarda Allah. Mun gane na jiyawa shi ne ake ce ma as-sum'a, abin da ji za ka sa. Abin da ake gani da ido shi ne ake ce ma ariya nan. Muna gane kenan ko? To lalle da yana cikin shirka. To inda aka samu takon saka shi ne, to ita ma an ta shiga cikin aiki kamar yadda ita shirka an ta shiga cikin aiki tana bata aikin duka ya tashi zero. To har ya haka Allah, to shi ne malamai suka yi sabani. Wasu suka ce tunda Allah ta yi bai gafarta ga aibin shirka, kenan koriya ka yi tunda ita ma shirka ce, to ta lalata aiki gaba ɗaya. Wasu kuma ce a'a, ita riya ba ta bata aiki a ce ya tashi zero. Kamar yanzu misali ka taba zuwa aikin haji a ce yanzu dan kayi riya, to wannan aikin hajin naka yanzu sai ka sake wani, suka ta aikin riya ba ta hakan. Amma dai ita ma karamar shirka ce, ita ma Allah subhanahu wataala ran tashi alkiyama zai ce ka zo wanda kai don shi biya ka, shi Allah zai biya ka. Idhabu ila man kuntum tara'unahu hal tajiduna indahum jaza, sai ce ka zo wanda kai don shi ya ba bai ka birge shi ka gani in zai sakan kama lahira, babu lahira ba mai ba da sakamako in ba Allah. Kenan dai ko ita kai, to dai karshen ta dai mutum shi asara, ita ma babu sauki cikin ta, tunda in ba Allah babu wanda zai saka maka lahira. Kenan kuma wallahi bakin gaba ta karshe da kake cire mishi dan kenan kai abu don Allah. Ita ce gaba ta karshe wadda ta rage maka ka tsere mishi dai, inda duk baka tsere mishi dan nan ba, duk inda ka kada ba ka tsere mishi dan. Tunda da yayin rantsuwa yace sai ya halaka ya annabi Adam, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in, yace ina rantsuwa da karhin kai Allah sai na halakar da su gaba dai. Sai ce illa ibaraka minhumul mukhlasin, sai dai bayan ka masu tsarkake ibara da su. Kaya in dai ba dan Allah za ka yi ba, to wallahi kana shi tarfashi da ita ce hayar targe mutan ka tsere mace dan in ka tsere mai tana to shikenan Allah ba mu iko mu tsere mishi na'am asalita mas'ala ta uku annahu min ash-shirk al-asghar sai ita ce ya tana daga cikin karamar shirka ba babbar shirka ba kenan arabi'a mas'ala ta hudu annahu akhwafu ma yakhafu minhu ala salihin shine mafi tsoron abinda ake ji ma tsoro ga mutanen kwarai ita dai karamar shirkan daga ganin ba komai ba saboda manzo Allah ya ce akhwafu ma akhafu ala ummati ar-riya yace musabbai ne yace mafi abinda nake ji ma tsoron al'umma ta shine riya sai sabai suka ce wa mar riya akhwafu ma akhafu ash-shirku al-asghar karamar shirka sai sabai suka ce me karamar shirka sai manzo Allah ya ce ar-riya ita ce karamar shirka a ce to ina jima mutane na tsoronta saboda a lokacin ya san sahabban shi yanzu suka sun dauki ilimi bai yiwuwa sai su bauta mana Allah ko su bauta marana ko wani abu amma ka yi abu don ka nemi suna ko ka birgi ko ka nemi abu ko wani abu to wannan fa fage na ce ɗaya ke neman sa a rubuta sai wanda Allah kare saboda ya san sahabban sun koshi da tauhidi magana su bauta mana Allah ai babbar shirka bai taso ba to amma karamar dai karamar dai sai samu zalalci mafi tsoro abin da ke tsoro malumin shi kenan yace al-khamisa wato mas'ala ta biyar qurbul jannati wan nari kasancewa da wutar aljanna suna kusa ga mutum Allah sallallahu alaihi wasallam da yace wato an-naru aqrabu ila ahadikum min shirakin alayhi sace wan naru kazalik aljannatu aqrabu ila ahadikum min shirakin alayhi sace wan naru kazalik yace aljanna ta yi kusa yadda hancin takalmanka ko madaukin takalmanka sai ce wata ma kama haka ke wani wanda yake za kai kadai ya kai ka aljanna kuma haka wanda yake za kai kadai wani shi kai mutum wata dan haka sai a shiga tsaka a ka tsantsan bainal khawf war raja'i kana roƙon Allah kana neman tsari kana roƙon Allah kana neman tsari haka samu ne ka mutu da imani saboda ka mutu da imani shikenan magana ta kare asabi'a asadisa mas'ala ta shida aljam'u baina qurbihi ma fi hadithin wahid kuma aka kawo cewa ita wuta da aljanna suna kusan mutum cikin hadisi guda na kawo zanta yace aljannatu aqrabu ila shirakin ahlikum sace wan naru kazalika ga hadisi guda yayi magana kenan kowanne kusa da kitab da kai asabi'a mas'ala ta bakwai annahu min al ne annahu man laqiyahu la yushriku bihi shay'an dakhala aljannata lalle ne duk wanda ya hadu da Allah bai hada shi da matari ba to Allah ya daukan maka ne alƙawari zai shigar da shi aljanna wannan Allah ya wajabta maka ne ba mun ko wajabta maka duk wanda ya hadu da Allah bai mai matari ba Allah ya ce to sai ya shigar da shi aljanna wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an kuma duk wanda ya hadu da Allah yana mai shirka kaga aka shi shay'an kuma litaqalil aka shi akta shay'an komi karamcin shirka in dai hadu da Allah yana mai ita da khalan nar sai Allah shigar da shi mutu shi yasa kenan shirka babu wa komi karamcin ta kenan ka ga nan shirka al-asghar ta shiga tunda sai a ce komi karamcin ta a ga da ma ta shiga ciki eh walau bisu gona gura duk shirka ce eh walau kana min a'badin nas ko da ku shi yafi kowa bauta Allah ga mutane in dai haɗu da Allah ne mai shirka to sai Allah ya sa shi wuce saboda shirka tana ɓata ibadar da yi shine matsalar ta shi duk wani aiki da za ka yi na sabo sai ya zan ga sabon ga zunubin sabon ga ladar ka ta ibada misali kai ne kai sallah sai ka ce kai zina to ga ladar ka sallah ga ladar ka ta zina ga tsafon ga zurbin karina kai ne kai azumi sai ka zo kai kisan kai to ga ladar ka ta azumi ga zurbin ka na kisan kai da ka kashe wani kenan in kai sabo ga zurbin shi in kai aikin lada ga ladar aikin sabon bai isa ya bata ladar ba to amma ya shirka in kai yi ta to ita ta bata aikin ladal ya lalace ya tashi daga aiki sannan bayan ta bata shi ta hidda ka daga zama kai musulmi kai kanka zuka koma kafiri kai ridda matsal shirka ke kai kanka yanzu ka koma kafiri kai ta musulunci yan sai ka sace kalmar shahada kuma duk ibadar da kai in kai shekara 100 kana sallah duk taro shi
in ka ta yi aikin haji ya roshi, in ka shekara nawa kana azumi ya roshi, duk wata ibada da ka taba yi ta roshi, yanzu sabuwa na za a koma, kwantar ya koma zero zero. Yawwa, kamar bai taba da musulunci ba yanzu. To shi na yi nake nan ga son ku fahimta, shi ne nita ma ko sun malamai suka ce wannan ya ga shirkul akbar, suka ce har ƙaramar ta shiga. Tun da yanzu nan ka ga hadisi ta ya yi, duk wanda ya haɗu da Allah yana shirka komai ƙarancin ta sai Allah ya shigar da shi wuta. Komai ƙarancin ta. Akwai shirkul asgar ƙarama ce. Shi yasa nita ma gabar da ta rage ma mutum shi kubuce ma shaida ita ce kawai da zamza kai abu dan Allah. Ka samu ikhlasin nan. Di in ba shi ka samu wallahi ba ka tsere ba, tunda kun ga kun ga shi dan haka yace da yayi roƙa ta fa bi izza taka la ugu yanahum ajmain, ina rantsuwa da ƙarfinka ya Allah sai na halakar da yayan annabi Adam duka gaba ɗaya, sai ce illa ibadatu illa ibadatu minhu al-mukhlas, sai dai bayan kuma su yi danka kina ga su sun kai ta duk wanda ba su ba ta cikin tarkashi. Eh kenan dai abin da kamata ka nemi tsari da karamar ita babban ba amma magana ta karamar dai ma ka nemi tsari Allah kare ka karamar ma ka kai ta. Eh wannan shine zaman lahiyar mutum. Muna gane kenan ku? Sai malai yace at-tamina mas'ala ta takwas. Al-mas'alatu al-azima, matsala mai girma. Su'alul khalil lahu wa banihi, shine tambayar badaɗayan Allah da yayi ga Allah wa banihi, kuma yin tambaya ma Allah ƴaƴan shi. Wiqayatu ibadatul asnam, cewa Allah ya kare su daga bauta shi abu ga gumaka. Wa idh qala ibrahim rabbi 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 ja'al hadha albalada aminan, sai ce wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Annabi ibrahim yayi wannan addu'a, shugaban tauhid, wannan ta shugaban tauhid annabi ibrahim shi yake roƙon Allah ya kubutar da shi daga bauta daga yin shirka, ba shi ba hada kan shi. Rabbi ja'al hadha albalada aminan, yace Allah sai wa gari na makka amintacce, wa junubni ka tseratar da ni, wa baniya da ƴaƴana an na'budal asnam, kada mu bauta mu gumaka. Ka gani shugaban tauhidi yana wa gada, to bare kai gare ka ko ni ko ashe mu mai cancanta mu nemi tsari daga kan mu shirka sai ibada mu. Sannan kuma ne ya nuna maka ashe ƴaƴanka kana neman musu tsari Allah ya kare su daga bauta wani Allah, dan ga annabi Ibrahim yana neman yin ƴaƴan bago baniya, yace ƴaƴana ƴan kanana, baniya ƴan kanana, yana neman musu tsari kar su hada Allah da matari. Yana ƴaƴanka ma kana kar shi, yasa aka ta abinda an kai so ka koya ma ƴaƴanka. Kalma ta farko da aka so ka fara koya ma ƴaƴanka shine kalmar tauhidi, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Sai dan yaronka da ita zai za ka fara koya mai magana yamma, eh da ita zai fara iya magana. Muna gane kenan ko? At-tasi'a mas'ala ta tara, me ne rubuta? Daura magana shi da yayi da mafi yawan mutane, da yace sai annabi Ibrahima, da yace rabbi ta'al hadha albalad aminan wa jlubni wa baniya an na'budal asnam, sai ce rabbi innahunna adlalna katiran minan nas, yace su kuma kana sun fata da yaran tun tawa na mutane da yasra mutum mu kuma in kan lura duniya masu bauta wani Allah sun hawa ko ba, tunda mai mai kasashe irin su India, irin su China, irin su Russia da sauransu, duk wasu alloli aka bauta ma, daga masu bauta mota sai masu bauta ma shanu sai masu bauta gumaka da sauransu ba suna eh da rana da wata, to ka gani kenan wannan abu sun fatar da bayyan mutane shine ce rabbi innahunna adlalna katiran minan nas, lalle wannan abubuwan da ake bauta wani ba Allah ba sun fatar da kafiya daga cikin mutane, dan kadan nake bauta ma Allah. Al-ashira mas'ala ta goma, fi tafsir la ilaha illallah, a cikin wannan mun fahimci fasara la ilaha illallah shine a kadaita Allah da bauta, kama zakarahu al-bukhari ko da al-imam al-bukhari ya fada. Al-hadiya ashira mas'ala ta goma sha dai, fadilatu man salima min ash-shirk, falal wanda ya kubuta daga shirka, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zo ma Allah bai mai shirka ba Allah ya mai alƙawarin sai ya shiga da shi aljanna, yana ya duk wanda ya kubuta daga shirka dan aljanna na lokacin da ya kubuta wannan da mulakata abin da muka rari daga Allah, na kuskure kuma Allah shi ya yi mana, ta haka mu ci gaba da roƙon Allah, Allah kare mu daga shirkan nan, Allah ya tsare mu.
Ya fara tunta ta 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 ta